Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai saurare. Abul Fatawat Production Kaduna ke gabatar maka da tarihin maulanmu Sahibul Faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya gabatar. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen Ma by Matazu Road Tudun Wada Kaduna, ko kuma a tuntube mu a lambar waya kamar haka: 0803288219, ko kuma 0708883613. Ai sauraro lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau 29 ga watan Shawwal hijira 1428, wanda ya daidai da 9 ga watan Nuwamba miladiya 2007, a wannan karatu da malamin mu zai yi mana malin show Mansur akan tarihin maulan mu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu daga haihuwa zuwa wafatinsa. Allah shi bada ikon sauraro lafiya, amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدر لنا بحضر محضري والتعريف بنظرة تأتي لنا بالظهر. Dukkan kan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka babba shi kadai bai haifa ba a yake shi ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai ke bukatar komai da komai a wurin sa a kowane lokaci, amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa a kowane lokaci. Tabaraka ta'ala zul jalal wal ikram. Muna godiya ga Allah tabaraka ta'ala wanda cikin ikonsa ya sanar da Ahmadiyya duk ilimin Ahadiyya, kuma ya sanar da Muhammadiyya duk ilimin Wahidiyya. Salatin Allah ta tabbata bisa annabin da ya sanar da kashiniya babban ilimin Ahmadiyya, kuma ya sanar da kashiniya karama ilimin Muhammadiyya. Da Allah tabaraka wa ta'ala mafi girma ta tabbata bisa kudubin da ya sanar da cikamakin waliyan da ya sanar da kudubaniya dukkan ilimin katiniya babba, kuma ya sanar da fardaniya duk ilimin katiniya karama. Yadda Allah ta kara tabbata bisa kudubin da ya sanar wato bisa khalifa wanda wato ya shayar da baɗinin kaunu baki ɗaya, ilimin kudubaniya kuma ya shayar da zahirin kaunu ilimin fardaniya. Alhamdulillah, kamar yadda aka faɗi cewa muna cikin littafin nan wanda yake farko ne na Ruhul Adab, wanda Sheikh Ibrahim ya rubuta shi yana da shekara 21. Ana kiran littafin Ruhul Adab lima hawa min hikamin wa adab. To farko za mu fara za a karanta koda baiti uku na wannan littafi, sannan sai mu fara fassara saboda a san inda muke. Bismillah.
Yaqulu Ibrahim najil al-haji adilillahi badrin al-wahaji من بعد بسم الله ثم الحمد لله ذي طول العظيم المجد نصيحة مني إلى إخواني فتمسكوا طريقة تجاني طريق مهد الفضل ورضواني أسس بالسنة والفرقان ولازموا لازم ذي الطريق بذا ينال ربه بالتحقيق فلست في أكز الطريق تربه إلا إذا كنت دواما تسلك مكملا شروطه المكررة مكابدا آدابه المؤتبرة معظما لأهله جميعا لا سيما الخاصة كن مطيعا إذا شرعت في الدكار الورد فلازم الآداب قدر الحج.
الحمد لله farko dama ka'idar ne littafi yana da kyau a san ko wane ne mai marubucin littafi to farko abinda shehu yace radiyallahu tabaraka ta'ala ne yace ya kuli ibrahimu najilul haji abdul ilahi badrun al wahaji wai ya kuli ibrahimu wato maulamin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shine farko din ibrahimu a maulamin shehu ibrahim najilul haji abdul ilahi dan al haji abdullahi badrin al-wahaji watan mu mai tsananin haske wato shi shehu abdullahi kenan anan shehu ibrahim yana nuna cewa baban sa shine qudbul fardil jami'i kenan shine khalifan Allah a zamanin sa shine malam badrin al-wahaji watan da dukkan wani yake karban haske daga zatin sa shi ke haska musu to ya kamata mu san wane ne ibrahim kamar yanda ya kamata kowane mutum ya zama yana da jagora wannan kaida ne alayin da bayan Allah suka fadi malla sheikha lahu fa shaydanu sheikhu wanda bai da jagora bai da shehi to labudda sheidan zai kama hannun shi an gane to saboda haka tunda farkon littafi abinda yace sunan mai littafi ibrahim to ya kamata mu san shi wannan ibrahim yaye yake kuma kamar inda muka fadi akwai jagorori zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kowani jagora da irin kadarin shi da irin matsayin shi wurin Allah wani jagoran zaka same shi izu ne guda wani jagoran zaka same shi wato aya ce wani jagoran zaka same sura ne guda wani jagoran zaka same shi sumuni ne wani kuma rubu ne wani kuma harafi ne ma kuma jagora ne amma shi Ibrahim mushafi ne mushaful karim allazi la yamassuhu illa al-mutahharun to saboda haka shi shehu mushafi ne kamili dahiri kuma mutahharun allazi la yamassuhu illa al-mudahharu an gane ko wa mubarakun wa mahfuzun bi aini allahi allati la tanamu shine inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun shehun kuma yana fadi da kanshi fa aini ina ayatil ilahi bi fallihi bi fadwin wa mithlin janibid dahr talhaz wa man la hazatu aini wa khaffa kullu ma yukhafu alayhi wal adu yuqarrir aini idaniyar kulawar allah tabaraka wa ta'ala ko a birni ko a daji ko a duniya ko a lahira zati na take duba duk wanda wannan idaniya ta dube shi to hakika duk abin da ake tsoro to kai abin zai dawo yana tsoron ka ko duk abin da ake tsoro kai zai zama abin dariya gare ka abin wasa ma abin da ake shakka to shi abin zai dawo yana tsoron ka sai ka ji makiyin ka kuma yana yabanka da bakin shi to saboda haka wannan sifa ce ta shehu radiyallahu ta'ala anhu kuma ya isi sheka dalili cewa shi shehu mushafi ne cikakke kasancewar karamarsa ta zama alqur'ani bayan Allah sun faɗi cewa kowane wali akwai irin karamar da Allah yake bance shi amma karama shi Ibrahim alqurani faltaj alani hifza kitabikal karim karamati ila likaikal azim haka yace to saboda haka kasantuwar sa a haka din in mutun ya lura to zai gane cewa lallai girman ya kai to bai kamata da mu ta magangaru ka kamata duk abin da za a yi ka nemo menene aka ce fasal bi khabira duk abin da za kai ka nemi mashi sani a kanka to duk wani mutum da ya san shi Ibrahim an ce ga Saidi Ali Sisa ko waye mutum ya kamata ji jaba to ya kamata mu tambaye Saidi Ali mu je can kaula mu tambaye shi gashi zamu karanta ruhul adab gashi ko farkon ruhul adab an ce ya kuli Ibrahim mu ko ba mu san wannan Ibrahim ba to mu tambaye shi mu ce Saidi radiyallahu ta'ala anhu muna tambaya akan Ibrahim nan mai ruhul adab wanda duniyar mutane da aljanu da kowa suka dimauta akan kaunar shi shin wane ne shi to shikenan mun yi sa'a ko Saidi zai amsa mana Saidi Ali radiyallahu ta'ala tabaraka wa ta'ala yace mun ba ku san shi ba to kun tambaye masani kun zo wurin masani saboda ka fa huwa sheikh bi jami'i maratibi shi wannan Ibrahim da kuka gani a ruwal adab shine wanda wato shi shehi ne wanda ya tattaro dukkan martabobin shehunta to martabobin shehunta fa hawa-hawa ne akwai martabar shehunta wannan ta walita akwai kuma martabar shehunta ta ilimi wanda ya kamata mu fara da ta ilimi din akwai zamu dace shehin Islam to mutum ba kaiwa a ce mai Sheikh al-Islam kamar yadda Sheikh Bishir Malam Marsanda Allah saka masa alheri yace la yusamma Sheikh al-Islam illa man jama'a baina ilmi az-zahir wal batin ba a kiran mutun Sheikh al-Islam sai yana da ilimin zahiri yana da ilimin batini to saboda ka ga Sheikh al-Islam Saidi Ali ya ga mana shine wanda ya tattaro dukkan martabobin shehunta to ya kamata mu san martabar shehunta a cikin makamin a ce mutun Sheikh al-Islam to ya ake yi farko mutum ya zama shehin Islam farko sai yana da ilmin nahwi sannan ilmin tafsiri da ma'ani da arut sannan ilmin ishtiqaqi da lugha sannan ulumul bayan wal adab sannan qira'atu sab'ati aw al ashrati qira'o'in nan bakwai ko goma duk ya san su sannan ya zama yana da usuluddin ilimin usuluddin al-akhbar wal-athar yana da wannan sannan usulul fiqh sannan asbabul nuzuli sannan al-qisas ya zama duk ya san wannan sannan an-nasikh wal-mansukh sannan al-fiqh sannan al-ahadithul mubayyinah li tafsiril mujmal wal mubayyin shi ma haka sannan ilmul mawhiba ilimin da Allah yake ba bawa shi da shi kyauta ba tare da yani ba waɗannan duk neman su ake to ya zama ya san su duk kam ya zama shehin Islam wannan da Saidi Ali ya rubuta fa huwa sheikh bi jami'i maratibihi shi Ibrahim ya gama da wancan to sannan wannan ilmul mawhiba din ilimin da Allah yake ba bawa shi da shi farko ya zama yana da al-ma'arifur rabbaniyya sanin Allah shiwu kudama shine headquarters sanin Allah sannan ilmu tabi'ati wa ma'rifatul ilal wal adwiya ya zama yana da ilmin sanin tabi'ar aljanu da tabi'ar mala'iku da tabi'ar mutane wannan an shiga da'irar walita kenan to in ko an tsaya anan kawai zahirin Sheikh al-Islam irin su Ibn Taymiyyah irin su waye da ake kiransu Sheikh al-Islam to wannan a tsaya tukun mutum ya san tabi'ar jikin tabi'ar mutum ya san dabi'u irin nan wai kamar yadda Imam Al-Ghazali ya san ilimin dabi'a ka fahimta ko idan Imam Al-Ghazali yana fadin dabi'un mutum zaka dauka da kai duk dabi'ar da kake ji da ita to Imam Al-Ghazali ya taba rubuta irin ta ko wace irin dabi'a ce to sannan kuma ya zama ya san illoli da suke damun bawa kuma ya san magungunan da bawa zai sha ya warke kamar misalin da muka kawo shekaran jiya ne ko akan muridin nan da ya je wurin shehi yana ta kokari ka gane cikin wannan ilmu dabi'a ma'rifatul ilal wal adwiya muridi yazo yana da illoli to ka san illolin ba tare da ya gaya ma kuma ka san magunguna to muridi yazo yana yin sallah kullun yana yin sallah nafila raka'a kare ko ba ka muka fadi ba shehi yace ka je karkarin 50 a zuciyar shi yana gani kamar an tauye shi yazo da himma kuma an rage shi aka ce ka koma kai 20 yaro ka je kai 30 ya dawo yana 30 yi 20 ya dawo yi 15 ka rika yin 10 kai yaro kakkai 10 nan yau yi sallah raka'a 2 kai bacci ƙarshe aka ce ma ya kwanta kare komai ran da ya kwanta bai komai ba ranar ran da ya kwanta bai komai ba ranar ya ga annabi ga annabi yaro ya taso ya zo yana kuka ga mai shi yana Allah saka da alheri akram kallah wallahi na gan shi komai komai ba ya ce ai wannan sallolin da kake su suka hana ka gan shi su suka tsaya tsakaninka da shi da ka kawar da su kaga baka isa ba sai ka gan shi da kana takama da wani abu ne to wannan abin da kake takama da shi shi ya haddace ka saboda kai da karatu waɗannan ilmin illoli ne su kuma malaman zahiri ba san wannan ba mafi yawancin su sai dai su ƙara ma na ce ai ga muridi yana kaza su ta alfahari da shi ai sai da raka a dare ki mun san matsalar sa Allah sarki Allah ba mu albarkacin su duka to sannan sai ilmul aqali sabar sanin hankulan halitta sabar sanin hankali ka san wannan ga yanda zaka tafi da shi wannan ga yanda zaka tafi da shi wannan ga yanda zaka tafi da shi Ibrahim wannan shi ke sanarwa ma yake sanar da mukaddamai wannan ilimin na hankali wa ma'rifatul hadd wal madlai sannan ilimin nafs wal khawadir wannan shi Ibrahim yana shekara 21 wannan littafin da zamu shiga zamu ji yana fadi lin nafsi aibul lil fuadi aibul lir ruhi aibul laysa fi ghaibu nafsu tana da aibu fuadu ma tana da aibu ruhi ma yana da aibu babu kokonto a cikin wannan sai shekara 21 kiwon wannan kaga a nuna maka cewa an san wannan tuntun ma ilmun nafsi wal khawadir sannan kuma khadiri tunani sure wannan muka taba fadi din nan cikin gidan Shehu Salahu cewa labudda ni shehi murabbi zai zama shehi labudda ya san khawadir al arba'ati khadirun nafsani khadirur rabbaniyyu khadirun malakiyyu khadirun nafsaniyu khadirun shaytaniyu ya san wannan tunani ne na Allah yake bugawa wannan tunanin sakon malaika ne yake bugawa wannan tunanin sakon nafsu ne take bugawa wannan tunanin sakon iblis ne dole ya san wannan to shi Ibrahim radiyallahu ta'ala an wannan karshe ne a wannan to sannan ilmul ahwali sanin halaye da ake shiga iri daban-daban kamun a samu tabbata cikin Allah da akwai ahwal da suke bujirowa mutum wani halin ma zahirin sa saban Allah ne kuma tashiki Allah yake so ka bi kwarai da gaske zahirin sa haka yake to amma kuma ka fuwa akai a tsayu to kuma an mutu dan zuwa wurin a tsaye an babu shehi murabbi halaka zai ka'idan mutum ke so wurin ya tsaya to shikenan ya ga mai hawo sai inda shehi sai dauke shi daga wurin saboda ahwal ne shiga ake shiga nan a shiga saboda ubangijin da ake nema laysa kamithlihi shay'un saboda kai in ko laysa kamithlihi shay'un a cikin komai za a same shi to saboda haka sanin wannan ahwalu da kuma maqamatu shi Ibrahim radiyallahu ta'ala alaihi matsani ne tun daga farko tun daga maqamul islam ka duba dai maqamatul din sai inda aka kasa sun maqamatul dinin nan farko tukunan kana maqama da kace ta taubatu kace ta istiqama kace ta takawa sannan ne zaka je gidan imani in an je gidan imani anan zaka kace ta maqamul sidqu sannan maqamul ikhlasi sannan tumanina sannan daga nan zaka kace isani daga isanin nan zaka kace ta muraqaba mushahada sannan ma'rifa to sannan tafiya cikin Allah za fara shilla to wannan shehu din ya gama da su radiyallahu ta'ala anhu sannan ilmul asrari tabbas sanin asrarai akwai inda shi yake fadi maki ta akwai halar da shiga asraran da kansu suke kira na rabu da su ta khadiban al asrar min kulli wijatin fara waltu lillahu tu lirragabut a cikin jabarutu asiran Allah suka dinga kira na in zo in shagaltu da su ne ko saurara su nayi nan ne gaggawa ne shiga halar Allah tu kawai na rabu da su saboda ba shehu bai da yayi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi da ya shiga halar Allah ma zaga albasar wa ma daga to haka shi Ibrahim wani makami ko wani kaza ko wani kaza hatta a diwani zaka ji yana da ani min salma wa laila wa qallila da makamatu yake kuna magana ni kudidi ne ni fardi ne ni gausi ne ni jami'i ne ni shehul islam ne yace wace da ani min salma kai ku raba ni da wannan ambaton qurbaniya ha gani wa laila da maganan gausiya ko fardaniya wa qallila kai kuma ku raba kanku da san makamai kuma ku karanta wa kawunan ku irin wannan neman makaman ku nemi annabi kawai radiyallahu anhu to sannan wa zajri ma sannan ko yasa ma'rifatul asma'il ilahiyya sanin sunayen Allah tabaaraka wa ta'ala wanda yake cikin sunayen Allah din nan mun fadi cewa Allah tabaaraka wa ta'ala yana suna guda dubu ne kamar yanda yazo cikin hadisi Allah suna dubu ke da shi ba suna 100 ba Allah tabaaraka wa ta'ala ya saka sunan shi 300 ya sanar da mala'iku sunan shi 1000 ya sanar da annabawa 1000 saura nawa saura 1000 ya saka 300 a cikin attaura ya saka 300 a cikin injila ya saka 300 cikin zabura saura nawa saura 100 ya saka 99 cikin alqur'ani sai ya sanar da annabi Muhammadu kwa daya to wannan sunan banda annabi babu wanda ya san shi sai kuma khalifansa Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu shine mai gora ke fadi ismul kabir da zati ya kadaita da shi wannan da yake bada hal mustafa da shiya shehu mutijani sai ya san shi duk a cikin manyan waliyan ta alatin da ya duniya sai ko cika kunna iban sa shehu Ibrahim kadai su ce rabauta da sunan nan adan kujiya wannan ko ba yana nuna ya fi sa bai ko ya fi manyan waliyan da suka gaba a wannan haka inna Allah ya falu ma yurid ka gani la yasalu amma yafalu Allah ba a cewa da shi dan me abu cikin abin da yake aikatawa sannan Allah yana fadi waya khaluqu ma la ta'lamu to duk wannan ilimin ne na Allah tabaaraka ta'ala to sannan ma'rifatu tajalliyat sanin tajalliyatin Allah tabaaraka ta'ala shi shi Ibrahim ma ai in ka zo wannan subhanallahi ai ba magana Allahu akbar ai yana fadi ma tajallaliyal mahabu haqqan wa qala li abrahama abduz zati fa dukhli hadrati ina zauna masu ina yi mun tajalli yace abrahama abdullahi abduz zati tashi shiga halarata kai ne ni ne kai sannan ma arwata kitabul haqqi ibadahu sannan sanin yanda ubangiji yake magana da bayin shi kamun ka zama shehul islam sai ka san yanda Allah yake magana da bayin shi ba mutane kawai ba ya Allah yake magana da kifi ya Allah yake magana da kwado ya Allah yake magana da masara ya Allah yake magana da dawa ya Allah yake magana da jiro ya Allah yake magana da kasa ya Allah yake magana da rana ya yake magana da wata ya yake magana da saurari ya yake magana da mala'iku akan dabaka dabaka nasu hawa hawa ya Allah yake magana da al'alina ya yake magana da mudawwaquna bin nur ya yake magana da al'arwahul muhayyima ya yake magana da sa'irul mala'ika ya yake magana da kudidi ya yake magana da siddiqi ya Allah yake magana da mu'mini ya yake magana da musulmi ya Allah yake magana da kiristoci ya Allah yake magana da maguzawa ya Allah yake magana da kowa da komai sai ka san wannan sannan ka zama shehu Islam aje shehu Islam dai da duniya kawai subhanallahi shehu Ibrahim to ka gani ko to sannan kuma wannan kitabul haqi ibada wadin nan bilisan shar'i da harshe na shari'a sannan ma'rifatu kamal wujudi wa naqsi ya wujudi ke samun cika ya kuma yake samun tawaya tayaya sannan ma'rifatul insani min jihati haqa'iqi sannan sanin mutum ta bangaren hakikanin halittar shi kamun ka zama shehul islam sai ka san ya halittar wannan yake da wani suna na Allah aka yi wannan shi kuma wannan da wani suna na Allah aka yi shi ma wancan da wani suna na Allah aka yi saboda in yazo inda zaka tarbiyantar da shi da wannan sunan zaka tarbiyantar da shi kin baka san wannan sunan ba Yakub ce maka ba almajirin ka bane kai hakuri kurum to sannan kuma ma'rifatul kashfil khayali wato idan mutum ya daga ya san yanda kashafi yake ba shi yana faɗi ba to di uliyal afaqu hatta ka annani ushahidu gaibal gaibi duna lu'ati hagani yana cewa wai wa kashfiya fil asma'i wa dhikri lam ahid hayati idha ba'du rijal yahidu kashfin da Allah ya bani a cikin sanin sunan Allah wannan sunayen da muka yi magana ta su ba mun ce dole ne ka san ma'rifatul asma'il ilahiyya ba to shi wace wa kashfiya fil asma'i irin kashafin da Allah ya bani na sanin sunayen Allah da yanda suke wa zikiri da kuma kashafi na cikin ambaton Allah wato na kai karshe a rayuwata idza ba'd ar-rijal yahidu yayin da aka ce maka waliyai manya suna cikin haila ne zaka same ni cikin tsarki bana haila akwai dewa a kabir wanda zaka same su cikin wannan haila in suka samu wannan sai kuma karamomi sai hayaniya sai hayaniya shi Ibrahim tabbish to waɗannan sune ainihin ilmai wanda ya kamata kamun mutum ya zama shehil islam kamun mutum ya zama shehil islam ya san su to wannan a cikin da'irar wata kenan to sannan a da'irar gida kuma akwai wasu dabi'u guda biyu kamar yadda suka faɗi baitul wilayati qusimat arkanahu sadatuna fihi min al-abdali ma baina sumtin wa atzalin da'imin wal ju'i wa sa'rin nazihil gali babu makawa dakin walita an gina shi ne an kassama shi a bisa rukuni hudu su shugabannin mu daga cikin abdalu sune suka kasa shi tsakanin kawaici sumtu kenan man kana yamin billahi min akhir fa yaqul khairan aw yasmut wata zalim da kuma rabuwa da jama'a ba kuma sai ka koma daki ko ka koma wani a'a kana tare da mutane amma baka tare da su eh sai zali na manya ce kai kana can halwa kana ta abu kana ta rikici da jama'a zuciyarka ga kai kadai amma su masu wannan makamin suna cikin jama'a wannan makamin idan mutum ya kai to idan ya shiga fante ka na fadi duk karan karfe da za a buga ba zai ji kara ba abu daya zai dinga ji kawai ko da za a sa mutum cikin injin nika ba zai ji komai ba ba zai ji kara ba ita zalim dai wal ju'i sannan sabo da yunwa wa sarin nazihil gali sannan yawan bautan Allah da daddare ko da mutum ba ya sallah zai yi tafakkuri ko yi wasu abubuwa dai cikin sha'anin annabi to wannan ma duk shehu radiyallahu ta'ala anhu ya riga ya kai karshen to sannan akwai kuma bayan Allah suna faɗi cikin mubayisul asliya suke cewa wa yushtaradu lishaykh an yakuna halla fi manazilis sa'irina babu makawa an shardanta ga duk wanda zai zama shehi kamar yadda sayyidi Ali ya ce fa huwa shaykh bi jami'i maratibi shine shehin da ya tattaro dukkan martabobin shehunta to babu makawa in mutum zai zama shehi sai ya sauka a cikin masaukan matafiya cikin Allah duk wani masauki da ka san ana sauka ya sauka a cikin martabatar taubati ya san tuba bi dani imaratiha wa shuruduha sannan ya sauka cikin martabar istiqama ya san ta bi dani imaratiha wa shuruduha sannan ya sauka cikin martabar takawa ita ma ya san ta bi dani imaratiha wa shuruduha sannan ya fita ya shiga cikin gidan imani ya sauka cikin martabar suduku ya san ta bi shuruduha bidani maratiba wa shuruduha sannan ya fita ya shiga cikin wato ikhlasi ya san ta bidani maratiba wa shuruduha sannan ya fita ya shiga cikin dumanina shi ma san shi bidani maratibi wa shuruduhi sannan ya fita ya shiga gidan ihsani ya sauka akan martabar muraqaba ya san ta bidani maratiba wa shuruduha sannan ya shiga cikin martabar mushahada shi ita ma ya san ta bijani imaratu ya wasu ruda sannan ya shiga cikin martaba ma'rifa ita ma ka gani ko to sannan ya samu wannan kuma ya shiga abin suka ce zauqan wa halan wa maqaman ya daldana kuma ya zama hali shi kuma ya tabbata a maqamin kaman mai tafihi taubati ingantuwar tuba bi shuruduha ya santa da sharuɗanta wa arkani hadar kunnanta wa taqiqul wara'i da tabbata tsantsaini wa zuhdi da gudun duniya wal khawfi da tsoron Allah wa raja'i da guri daga Allah ba daga wurin wani ba wa tawakkuli da dogaro ga Allah wa sabar da hakuri wa rida da yadda da lamarin Allah wa taslimi da sallama wa Allah lamari wal mahabbati da soyayya wal muraqabati da hararo Allah tabaraka wa ta'ala cikin komai wal mushahadati da shuhudin zatin Allah cikin komai wa sallalahu al farqu bainar ruhaniyati wal bashariyya sannan ya san bambanci tsakanin ruhi da jiki wal suluk wal jazb ya san bambancin suluki da jazbi wal fana'u wal baqa'u ya san bambancin fana'i da baqa'i ka gani ko wa hakama ahkamut tahliya tahliya wa tahliyatu wa tahliya wa kullu shirbin min masharibil kawmi sannan ya san hukunci ya hukunta wa kansa tsakanin wanka da ado ya iya wanka ya iya ado kuma ya san inda zai wanki ya san inda zai adanta sannan ya shiga kowane mashaya min masharibil kawmi daga mashaya sufayi waliyai wa azaqa ya dandanata ka gani ko wa azwaqiya da kuma dandana dandananta kana fihi nahidan wa shariban ya shiga ciki kuma ya sha fa idza hasala hadhihi almaratib idan wadannan martabai suka samu ga mutum wa zaqa hadhihi alazwaq ya dandana wadannan abubuwan dandano istahaqqa an yakuna shaykhan to wannan ya tantanta a ce mai shaykh murabbiyan mai tarbiyar ruhi kama ashara ilai bi qauli man qala kaman yanda wanda yace yace fa indama qama bi hadha alhadbi qalu jami'an anta shaykhur rakbi din randa ba ya hada wadannan abubuwa da muka
ka
a farko nayi kiran ilahu wanda bai da uwa da uba da kaka ni a farko nayi kiran ilahu wanda bai da uwa da uba da kaka Allah kai zira ga dan Amina awwala akhira annabunka Allah kai zira ga dan Amina awwala akhira annabunka kai ziran ka ga Ali wadanda ba su da dauda sarkaka ka kai ziran ka ga Ali wadanda ba su da dauda sarkaka ka asa sahabun mujahide wadanda ke daga tuta ba ta sauka daga sa asahabu mujahide wadanda ke daga tuta ba ta sauka ina gode wa ubangiji lawi yayi mana baiwa ba iyaka ashiya ne ta sarakunan mu duka masu sarauta yayi talaka yayi fukarawi da masu tare dukiya sa aje su fitar da zaka yayi ulama su samu samaran magana halal da karahiyar ka aga ashiya su gyara zuciya su samu matanka mai da kiranka kai ga ashiya su gyara zuciya su samu matanka mai da kiranka kiyaye ibadallahi zaki rai jikin da ya ba mu muke wazaka kiyaye ibadallahi zaki rai jikin da ya ba mu muke wazaka ashi zikirin Allah da shi gulubu ke na zuwa rahama ta sauka wallahi shi zikirin Allah da shi gulubu ke na zuwa rahama ta sauka zikirin Allah da shi gulubu ke na zuwa rahama ta sauka
za mu shiga ba wato an gani ko saboda haka shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shine wannan da yake Sayyidi Ali ya gaya mana fa wa Sheikh bi jami'i maratibi shine wannan da muka fadi yanzu muka ce kuma yana daga cikin wato ilimin da dole sai mutum ya samu shi ake kiran shi Islam ma'rifatul insan min jihati haqaiqi to har shi Ibrahim inda zaka tabbata wannan makamin sa da yana fadi yana fa ma khalaqar rahmanu kullu shayitu wa qadabtu mudran wa mutata kadmati dukkan abinda Ar-Rahmanu Ubangiji tabaraka taala ya halitta gabaɗayan su min awwalihi ila akhiri na taba ganin abu ko menene kuma na taba yin magana da abu to kaga lalle akwai magana to sannan duk magajin Allah da dukkan makaman su da abubuwan su radiyallahu tabaraka taala anhum ajma'in shehu yana fadi yana cewa ni fa ba sai da na girma na zama haka ba shi yana cewa inna rijalallahi danu li da yana fadi yana cewa kad tamma fatihi inda mahdi wa kad alat jami'ur rijalul ghaibi ta ta kazai hakika ni fatihi na ya cika gare ni tun baba ta na goyan tun ina zanin goyo an gane ko kuma dukkan mazajan gaibi mazajan boye mazajan Allah tabaraka taala suna karkashin hukunci na to sai dai ya cigaba da gaya mana yace walisan waqati shi Ibrahim shine harshen lokacin wanda ya samu shi Ibrahim shike da baki a zamanin wanda bai samu shi Ibrahim ba bai da baki shine harshen zamanin to da haka da shi zamani yake ma yake magana shine harshen da Allah tabaraka taala yake magana da bayi da shi a zamanin wa nuru zamani kuma shine hasken zamanin sa wanda ya samu shi Ibrahim shi ya samu hasken zamani wanda bai samu shi Ibrahim ba ya rasa haske na zamani sannan wani sijwadi shi Ibrahim shine makadaici mai saka rigar tauhidi makadaici a zamanin sa babu wanda ya san inda ake wato saka riga ta kadaicin Allah a sa muridi ya fada Allah kuma Allah ya fadu sai shi shehu shehu ne zai dinka rigar tauhidi ya tsinka ya sama a kafada ka fadi Allah kuma Allah ya fadu in shehu Ibrahim bai ma dinkin wannan riga ba ka fadi Allah sabo zaka ko kai wa Allah jiki ko ka mai wuri saboda haka shehu rajallahu tabaraka taala ne shine matakin zamanin sa shine ke dinke farakar zamani baki daya sannan mahal nazarullahi min khalqi shi Ibrahim shine bakinan da Allah yake duba cikin halitta yanzu muka ja baiti fa ainu inayatul ilahi bi fadlihi bi badwin wa misrin janibi ad-dahr talhaz idaniyar kulawar Allah tabaaraka wa ta'ala ko a gida ko a daji ko a birni ko a kauye janibi bangare na talhaz take duba ni Allah yake duba saboda ka duk wanda Allah ya duba ya ganshi cikin na shikenan ya tsira amma Allah ya duje ni bai ganka ciki na wato ka ji kashiya uku shine mahallin nazarullahi inda Allah yake duba in Allah ya duje ni ya ganka ciki ka sha in Allah ya duje ni bai ganka ba to baka da masauki kaza ka sai ka nemi masaukin ka to sannan eh bi Ali radiyallahu tabaraka ta'ala nun dama shi yasa nace mu je wurin shi in ba wanda ya san shi ba waye zai fadi wannan wal babul maftuh shi Ibrahim shine koba wacce take budaddiya li kulli man yuridu al-wuluj li hadratil kursi ga dukkan mai neman shiga cikin halarar sarkin sa sarkin Allah an fahimta ko din me nufin shiga cikin halarar sarkin Allah da baraka wa ta'ala to gashi Ibrahim sanan ake shiga in ba haka ba babu hanya fa anta babul lahi ayyumriin ataw min ghayrika la yadkhulu wa huwa khalifatu rasulillahi shine khalifan annabi radiyallahu ta'ala anhu to sannan faridu darihi fil ilmi wad dini shi Ibrahim shine makadaicin zamanin sa cikin ilimi da kuma tsaida addini bautan Allah yafi kowa ilimi yafi kowa ibada kar mu ce ai wurin ibada mu ba dama mun dai san dai akwai ilimi amma dai wurin ibada ko kuma mu ce ka ai ba dama wurin ibada amma ilimi kam ai sai mu ayya baka san wanda ake magana ba ke shi Ibrahim bangaren ilimi yafi kowa bangaren addini yafi kowa shi Ibrahim radiyallahu tabaraka ta'ala idan yana sallah la hawla wala quwwata illa billah wallahi zaka ji ka ba wai a gaban Ka'aba kamar kana cikin Ka'aba ba wai kana sallah baka ganshi kawai yana sallah ka kalle shi zaka ji ka kamar ka shiga Ka'aba don tsabar huduri kuma Ka'aba ta ma'ana fa Ka'aba ta ma'ana to saboda haka shehu radiyallahu tabaraka ta'ala nu shine kowa ta dukkan mai neman shiga halarar sarkin Allah tabaraka ta'ala sannan shehu shine makadaici a zamanin sa cikin ilimi da addini wa shehu awani kuma shine shehin zamanin dukkan shehun ne muridai ne tun daga bayyana shehu Ibrahim kowa almajiri ne, kowa almajiri ya ishe ka ka yadda shehunan mu da shehu ya zo tar da su ai suna da almajirai. Shehu Atiku radiyallahu tabaraka ta'ala ne almajiran sa ka yi kirga su maka kamun faila ta bayyana. Yawan almajiran sa har kasar Larabawa yana da almajiri, kuma ana nufin sa, kuma ana itikadin sa bukata ta biya zuwa ga Allah saboda tsarkin sa da kamalansa cikin sanin Allah da faraki da tsarki. Ka duba shehu Jibrima radiyallahu ta'ala, ka duba shehu malam Tijjani zangon bare bare, ka duba shehu malam Sani Kafanga, ka duba shehu mai hula, ka duba nan kasan mu, ka duba shehu malam Hafiz Siraj radiyallahu ta'ala anhu, aminin shehu Atiku, ka duba shehu malam Isma'il Suhi, ka duba shehu malam Umar Sanda, ka duba shehu malam Muhammadu Gwandu, ka duba irin waɗannan manya-manya-manya-manyan shehunai. Sannan ka duba ka je Zariya ka je ka ga irin su Shehu Yahuza radiyallahu ta'ala anhu, ka duba irin su Shehu Abdulkadir Zariya, ka je Katsina ka ga irin su Shehu Jafaru radiyallahu anhu, ka je Yola ka ga irin su Shehu Modibo Jilani, san sun ga din ma ka duba ka gani mana irin su Saidi Ma'abdu, irin Saidi Umar Ture, irin Saidi Usman Jaj, irin Saidi Ibra Fal, irin su Ma'abdu. Amma wanda sai dai Ma'abdu Shehu ya rike shi sai da na saba wa sunnar Annabi kiftar ido da wannan dabi ne ba, wannan dabi ne ba, babu sunnar Annabi wanda wannan bai santa ba, saboda fatahi da kashafi da karfin walita ka gani ko. To amma duk da Shehu yanzu suka da sai ga su a gona suna noma, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Shehu Jibrimin kansa da Shehu ya bayyana a gurin sai gashi yana ahlan wa sahlan ayyuhal qamqamu biqudumikum ya halulana al-kalamu fa ka anna jibra'ilu aw haka allazi tumli ala tullabi ya bamdamu. Ina ga Shehu Ibrahim ya rikici ga fatahin ga hasken wanda ka mun bayyana faila har baiti ka yi ba sulusa barzat bi hadratin kursiyatin haythu salu wis bi siwaya lam yuqbali inni tajalli dhati ha innani aynul li aynil ayn sirrul mursali jama'atu abdul dhati hatta aqulu huwa jarayta zailul izz qabla tanazzuli iz kuntu quduban qabla nashati adanin an aynihi an kaydihi lam yusali ana awwalun ana akhirun ana zahirun ana batinun bidawri awwal awwali. Amma sai gashi a gona yana noma a karon kada, subhanallahi subhanallah. Shi Ibrahim to sai da haka shine kaga magana sayyidi take kan daidai. Sai dai yace wa shaykhu awani shi kadai ne shehi a zamanin sa, shi tarbiyatul muridai a cikin tarbiyar muridai, sai ga shehu wannan da ke yayi muridai sun wasu da muridai. Har Shehu Yahuza da kansa da wadi yana cewa man yaku fi zamani wala yarahu fa walidatun lahu mithl al-aqimi, duk wanda uwarsa ta haife shi da hadi da Shehu Ibrahim ba a ga babansa ba ta haihu ba, aqimi ya ci, in dai dan ta bi hadi da Shehu Ibrahim ba to aqimi ya ci, ba ta taba haihuwa ba. Wanda dan ta zo ga Shehu to ita ce ta haihu. Ha gani ko, wanda ga yalwar ilimi ka duba fatawul jawad ka ga ilimi, amma ikon Allah ka ji wannan magana da yake fari. To sannan sai di Allah radiyallahu tabaraka wa ta'ala yace alamul muhtadin, shi Ibrahim shine tutar shiryayyu, shine alamar shiryayyu, shine stamp na shiryayyu. In kana so ka gane shiryayye ka ga shi Ibrahim a jikin in babu wannan hayaniya ne kawai, rudani ne. To da haka Shehu Ibrahim shine alama, shine tuta ta shirye wa khatimatul muhaqqiqina. Shehu Ibrahim shine karshen masana Allah fil qarnir radi ibadul alimi, a karni na hudu bayan dubu. Bahajatul layali, Shehu Ibrahim shine kwarjinin darare wal ayyam darale ku. An gane ai? An gane dararen ku? Dararen da muka fassara din nan. Bahajatul layali, Shehu Ibrahim shine dararen, shine daren hahutu, shine daren lahutu, shine daren tabarutu, shine daren malakutu, shine daren nasutu, Shehu Ibrahim shine daren asiri, shine daren ruhi, shine daren hankali, shine daren zuciya, shine daren nafsu. Tilka ashiratun kamila, ka gani ko, wal fajr wa layalin ashar, to dararen goma kenan. To saboda haka Shehu Ibrahim shine kwarjinin darare wal ayyami da kuma raneku. Wa hujjatul arifin al-a'lam, Shehu Ibrahim shine hujjar masana Allah manya manya, gurratul ummatul muhammadiyya, Shehu Ibrahim shine hasken al'ummar annabi Muhammad shine goshin al'ummar Annabi Muhammad. Idan ka duba hadisi ka dinga jin abinda Annabi ke faɗi al'ummarsa idan suka dozo ranan alkiyama din nan, annabawa suna wannan wani annabi ne, eh suna tambaya wannan wani annabi ne, wannan wani annabi ne, Annabi ya ce ummati ummati, wannan al'umma ta ce. To tazo da haka shehu shine hasken al'ummar Annabi Muhammad. Wa nasir dariqatul ahmadiyya, shehu Ibrahim shi ke taimakon dariqar ahmadiyya ta shehu Tijani. Al ibrahimiyyatul hanifiyya, wacce tsariƙa ce wacce take kan millata Ibrahim hanifa.
Amma auhayna ilayka
eh ani tabi millata Ibrahim hanifa. To saboda haka wannan tsariƙa sun kama bayyana shi Ibrahim, dama haka ake kiranta tsariƙatul ahmadiyyatut tijaniyyatul muhammadiyyatul hanifiyya ibrahimiyyatul hanifiyya. Ka san dama an yi aje wani wata kujera kenan mai zuwa yana zuwa. Wazubdatur jari hal ajilla, shi Ibrahim shi ne ainihin gari madara, wato shi Ibrahim shi ne ainihin mazajen dariƙa baki ɗayansu. Misali ka ce masara ne, idan aka niƙa ba ana tankaɗe ba, to an tankaɗe da wani ake yin tuwo mai laushin, to mai laushin shi ne shi Ibrahim, shi ne zubdatur jari hal ajilla. Duk wanda ka rike ba shi Ibrahim ba dusa ce, duk wanda ka rike in dai ba shi ka rike ba to dusa ce. Sannan madlai shamsul uluni, shi Ibrahim shi ne mahudar rana ta ilimi, wal ma'arif, da kuma mahudar rana ta ma'arifa ta sanin Allah. Wa majma'i baharairi huluni wal a'arif, shi Ibrahim shi ne mahaɗar tekuna guda biyu na ilimin zahiri da ilimin batini. Alhirzul mani, shi Ibrahim shi ne dafa'i ne sun kuɗe wa muridi abinda ya dame shi. Shi Ibrahim shi ne kariya, shi ne tsari mai hana kibiya ta same ka, shi ne kariya, shi ne katanga mai hana ainihin maitar mayu ko makircin aljanu ko ƙazafi na mutane ko makircin wani makiri ya taɓa ka. Shi Ibrahim in ka shiga cikin shi ka tsira. Walkawar rabi, shi Ibrahim shi ne kogo mai zurfi, in ka shiga shi ba wanda zai ganka. Rimana kogon hira, shi Ibrahim shi ne kogon hira na ƙarshen zamanin nan, in ka shige shi ka tsira. Durratu tajus siddiqin al-kirami, shi Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu shi ne ainihin, shi Ibrahim shi ne ainihin wato gold, shi ne ainihin wato ainihin zinarin nan da ke jikin kamban manya-manyan siddiqai. Wa wasiqatul iqdin ladizi, sannan shi Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu shine tsakiyar ainihin wato al-iqdin ladizi, shine wato ainihin diamond al-nafis mai tsada, wanda yake ka san mata suna sa sarka, su sa sarka.
Shek Ibrahim bambarin ka, Shek Ibrahim bambarin ka, kai shi zikirin Allah da shi ƙulubi ke natsuwa rahama da sauka. Wallahi shi zikirin Allah da shi ƙulubi ke natsuwa rahama da sauka. Kai akwai wasu yanzu na zalimin kirai da mun zikiri zikira shi hauka. Kai idan zikiri haukar sana da jinni in ya haye mun karya sauka. Wallahi in zikiri haukar sana da jinni in ya haye mun karya sauka. Kai idan maje zubai zakirai kuna wurin kuta ko kuta yana hauka. Na ce idan maje zubai zakirai kuna wurin kuta ko kuta yana hauka. Allah 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 Allah
Allah, 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 Allah. Kai barayin bambarinka, kai kan mutu gaba zani gaishe wa amarji kan annabinka. Na ce kan mutu gaba zani gaishe wa amarji kan annabinka. Ya sirranu da auliya wishe wa amarji zan buga tambaranka. Ya zole dalu ya auli ya wishe wa amai da zan buga tamburanka. Agagara ga ta uban ka bi wishe wa amai da ba fidi birinka. Agagara ga ta uban ka bi wishe wa amai da ba fidi birinka. Kowani ya yi kazar 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 ya tashi a dole yana kazanka. Ga ruwan daɗi mai wanke da wuda mu sha kan mu koshi mu sa ga salka. Ce ruwan daɗi mai wanke da wuda mu sha kan mu koshi mu sa ga salka.
To muna da ji sai dai Ali yana ci gaba da gaya mana Shi Ibrahim radiyallahu tabaraka ta'ala anhu yace mana Shi Ibrahim shine wasitatul iqdin najis. Shi Ibrahim shine ainihin wato adan nan dake tsakiyar sarkan ado na mata da suke sawa. Akwai wani diamond a tsakiya wanda shine ainihin kwarjinin sarka. To dukkan wani ado da waliyai za su yi Shi Ibrahim shine wannan adan. Duk waliyai adan da za su yi to Shi Ibrahim shine adan. Dake wuyan shi ne yace min al-aqdabul alami daga cikin kudubai manya manya ar-rafi'u rayatul makarim. Shi Ibrahim shine wanda ya daga tutoci na girma na makarimul akhlaqi bainal anami tsakanin talikai al-jami'u limaftaraka. Shi Ibrahim shine ya tattaro duk abin irin raba ya daidaita min ululil qawli daga cikin ilimin sufai da asri baki daya. Duk ilimin da yace wannan yana da ilimin ladaif, wannan yana da ilimin haqa'iq, wannan yana da ilimin raqa'iq, wannan yana da ulumu dak, wannan yana da ilimin saq, wannan yana da ilimin mahaq, wannan yana da ilimin kaza. To Shi Ibrahim radiyallahu tabaraka ta'ala di ya tattaro wannan ilimai baki dai shi kare radiyallahu ta'ala anhu har ma ina fadi na ta qad hasali bil ilmi wat tasrifi in kulti kunya kun bila tasrifi. Allah tabaraka taala ya kebance ni da tsabar ilimi da tasrifi cikin gwamnatin Allah. In nace abu ya kasance zai kasance babu sai an jima kawai. To saboda haka sai di radiyallahu tabaraka taala ne yace min awwal hadhihi al-ummati wannan ilman na subaye da ya daidaita shi ya tattaro duka. Kada ba ka dauka yanzu ne tun daga farkon al'ummar nan ta Annabi Muhammad ila akhir har karshen. Akhil akhlaqul hasanatul mardiyya. Shi Ibrahim shine ma'abocin dabi'u tawawa ababan yadda washama'ilul qudsiyya da tadabi tsarkaka al-muhammadiyya irin na Annabi Muhammad al-muntahil ulumi al-haqqaniyya. Shi Ibrahim shine karshe cikin ilimin hakika al-wahdiyya wacce Allah yake ba bawa dan baiwa shi da shi wal ma'arifur rabbaniyya da kuma ilimin san ilimin na ma'rifa na sanin Allah ar-rahmaniyya na wato na tausayi ila al-martaba allati yaktur an wasiya al-idnab wal ithaba. Shi Ibrahim radiyallahu tabaraka ta'ala ne ya kai wata irin kujera wata irin martaba wacce al-idnab yawaita bayani wal ithaba da takaita bayani yaktur an wasiya yana takaita daga sifanta wannan kujera da shi yake kai ko kai bayani. Yanzu misali ka lokaci ai Ibrahim ai shine kudubi gauti jani harji shehin islam wane ne Rausul Anani wane ne kai ta zanowa a tambayi wani kuma a ce kai wane ne Shi Ibrahim. Yace Shi Ibrahim huwa muslimun haqiqi shi musulmi ne na haqiqa kawai. To duk ɗaya ne kai da kai ta wannan bayanan duk ɗaya kuke. To wanda yace shehu shehu ne kaza shehu shi ne kaza wani kuma da yace shi ka shehu shi ne musulmi na gaskiya. To duk ɗaya ne ba wanda yace komai. Fadlan Allah ya bashi wannan dan falala wata dilan da tibici min al-karimul wahabi daga al-karimul wahabi mai karamci mai baiwa adimul nazir. Shi Ibrahim shine marashin tamka wani misali da makamanci fil hali wal ma'ali duniya da lahira a cikin waliyai man tasannama shi Ibrahim shine ya hau karshen wato man tasannama kuninul majdi shi Ibrahim shine wanda ya kai karshen tozan girma shine wanda ya hau karshen dutsen girma ko kuma wanda ya hau karshen tozan girma wasafa'i da karshen tozan tsarki wal kamali da karshen tozan cika cikin Allah ya samu wannan ne bilwirasatul muhammadiyya da gado na annabi muhammadu wa tarbiyatul ahmadiyyatul hatimiyya kuma ya samu wannan ne da gadan tarbiyar shehu tijani mai makamin hatimiyya cika mutun waliyai almutawwaji shehu ran shine wanda aka yi masa kande bitijanul jawahir alhasanati da ainihin kamban nan na zinariya alhasanati kikkiawa alaniqati mai kawatarwa mai tsada ne daraja sahibul isharatul khajiyya shehu ran shine ma'abocin isharori koyayyu wanda Allah tabaraka taala yayi isharori da shi a cikin alqur'ani boyayyu amma ba mai ganewa sai mai hankali illa ulul albab su ko su ba sun ce mallan yafham sariral babi wala dalina zubabi falesa min ulul albabi duk wanda bai fahimci karan kofa ba in ta kada ta yi kiki 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 bai gane me tace ba kudaye kuka bai gane me yace ba to ba cikin ulul albab wal ibaratul azima sannan shi Ibrahim shine ma abocin fa'idodi manya manya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada fa'idodi manya manya cikin hadisi yayi isharu da shi wal ibaratul mufahama sannan shehu radiyallahu tabaraka ta'ala shine mai bada fa'idodi cikin hadisan manzo Allah shine kuma mai yin fassara masu tsananin wahala ganewa a cikin jawahirul ma'ani shine waye shekhana shine shehinmu wa wasidatuna jagoranmu ila Allah zuwa ga Allah alqudubul fardur rabbani kudubi fardi rabbani wal alibul kabir samdani masalan Allah babba wanda halitta ke nufin biyan bukatun su a hannun da wasu da shi wurin sa suke zuwa Allah ya biya musu bukata shi kuma ya tafi wurin annabi shi kuma annabi ya tafi wurin Allah kun in kuntum tuibuna Allah fattabi'uni wala wannan wai zan mu amsa sam da'uka to shi Ibrahim shine da'uka yanzu ka zo wurin shi ko sai kai ka wurin annabi shine waye a Sheikh Ibrahim ji shi sai bi Ali radiyallahu anhu to ina ganin ya kamata bukar shan bai
Nabi Ibrahim bambaran ka kai she wai nan mai na fari sabi kuna sun mai na aiki ba iyaka kai she wai nan mai na fari sabi kuna sun mai na aiki ba iyaka a sun mai na noma sun yi ta sabi cikin bazara maka ta mukaka wallahi sun mai na noma sun yi ta sabi cikin bazara maka ta mukaka sun rike in ya kaulaki she wasan ga iza ya ba iyaka kai sun rike in ya kaulaki she wasan ga iza ya ba iyaka a zo an haye ta ana gani kamar tudin da kali ko kofadin ka fa inna ma la usra yusra yanzu iza la ta iyaka na ta fa inna ma la usra yusra yanzu iza la ta iyaka kaidun makiyin bar sama kaulayi a yanzu a mai da gidan sa toka cikaci 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 ce yan uwa ku taru ku gane mai na taka cikaci 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 ce yan uwa ku taru ku gane mai na taka anita tan faira ce fi dan salisi ni in yasna saka anita tan faira ce fi dan salisi ni in yasna saka ani zakara ni shehu shi yasa ni tara shawo ban gudun ka kai ni zakara ni ke shehu shi yasa ni tara shawo ban gudun ka kai ni zakara ni ke shehu shi yasa ni tara shawo ban gudun ka kai ka zo ka taba ni wuta ci me idan ka ne maka ce sama in rike ka
kai ko da za ta ware ta warware na kawala hani dai bambaran ka ako da za a taka anan na za a tsane ga firmi na rike ka
alhamdulillah sayyidi radiyallahu tabaraka ta'ala no ya ci gaba da gaya mana yace to shine shehi Alhaji Abdullahi Tijani sunan sa Sheikh Ibrahim dan Alhaji Abdullahi dan dariqa Tijaniya ibn Sayyid Muhammad dan Sayyidi Muhammad bin Madamba dan Sayyidi Madamba bin Bakari dan Sayyidi Bakari bin Muhammad al-Amin dan Sayyidi Muhammad al-Amin ibn Samba dan Samba bin Ridha dan Ridha ridwanullahi anhum ajma'in wa nafa'ana bihi wa ahba'ina wa ahibba'ina amin to ya kamata mu faɗi tarihin waɗannan kakannin nashi wato yanda abin yake ainihi shi Ibrahim radiyallahu tabaraka ta'ala shi wannan sayyidi Ridha din nan da muka gani na ƙarshe wanda sayyidi yake ridwanullahi anhum ajma'i shi zuwa yayi balarabe ne sharifi ne jikan annabi zuwa yayi da ya zo Senegal sai samu wato a lokacin ya Allah sarkin Senegal ya rasule ko ko ya akai sai ya zama Essa ita ke sarautar Senegal a lokacin ana ce da ita Jaila to ita Jaila tana sarauta sai shi kuma ga Sayyidi Ridha ana kiran shi Ridal Arabi wasu kuma suka ce da shi Ridal Akbar to shi wannan Ridal Akbar ko kuma Ridal Arabi da ya zo babu wacce ga ta dace ya aure ta sai ita sarauniya